A wani gangami a nan Benin Eko da jami'ar ACN ta yi daga yanzu ta rusu jami'ar ta koma jami'ar APC wadda ke neman haɗewa da sauran wasu jami'u domin samun rijistar zama jami'ar APC a taron wanda ta yi da ya kawo daukacin ƴaƴanta da ke fadin tarayyar Najeriya ciki har ma da shugabannin wasu jami'un da suke neman haɗewa tare domin kafa wannan jami'ar ta APC sun halarci wannan gangamin. Mutane irin su dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutan jami'ar CPC General Muhammadu Buhari na san waɗanda suka halarci wannan gangamin kuma ya tofa albarkacin bakin sa wajen wannan taron ga kuma abin da yake cewa cikin harshen Ingilishi.
I assure you that all those in this country that are concerned about this party or this system of multi-party democracy find out the only solution to political anarchy is this matter.
Ina mai baku tabbacin cewa wannan gangamin da yunkurin haɗewa domin zama wa jam'iyya ɗaya shine hanya ɗaya tilo da zai kai mu ga karɓar mulki ga jam'iyya mai mulki wadda ta ƙware ga yin maguɗin zaɓe domin ci gaba da mulki wannan karon. Mun shirya mun kuma san muna da goyon bayan kusan dukkan 'yan Najeriya domin samun zaɓe ingantacce a zaɓe mai zuwa. Sai dai na cewa tsohon ɗan takarar mataimakin gwamnan jihar Adamawa a ƙarƙashin tutar jami'ar ACN a zaɓen da ya gabata wato Abdulrazak Namdas ko me ke bashi ƙwarin gwiwan cewa suna iya karɓar mulki ga hannun jam'iyya mai mulki shine sai ya ce da ni
a za a yi tafiya nan lafiya Allah da Buhari da kuma ANPP Major Committee Chairman shi gwamna former gwamnan Kano Shekaru yana nan da kuma mu ma Tinubu da manyan murin da ake gani da ba za a iya zama tare ba in Allah ya da kuma za mu haɗa kai kuma abin za ta yi.
Amma Madugu Ubantayya tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu ga abin da yake cewa a wajen wannan gangamin.
For lack of investment in education, they are still embezzling the retirement benefit of hardworking Nigeria, including our grandfathers.
Ba a komi a wannan gwamnatin sai sace kuɗin jama'a daga na ƴaƴanmu har na zuwa kakanninmu. Wannan abu ya isa haka na. Kuma wannan ne yasa muka samar da wannan hadakar domin ganin mun fatattake su kan karagar mulki kuma mun san muna da goyon bayan kusan daukacin 'yan Najeriya. Daga wannan gangamin ne dai 'yan jam'iyyar suka kada kuri'arsu ta hanyar daga hannu na nuna yarda ko kuma kin amincewa da wannan tafiyar abinda kusan dukkan wakilan da ke da daman jefa kuri'a kowa ya daga hannunsa alamun cewa sun amince jam'iyyar ta haɗe da sauran jami'u domin zamowa jam'iyyar APC. Daga yanzu dai jam'iyyar ta ACN ta rushe kenan ta koma mai jiran rajista a matsayin jam'iyyar APC wadda za a tunkari zaɓe da jam'iyya mai mulki a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ladan Ibrahim Ayawa, Murya Amurka, daga Lagos a Najeriya.